أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين هكا ينقوى مع سوارم ونكو سدن نيسا نامكو سلم أنت الدين مسلم شيرتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ساكدا هو شيغ بدوان ننكراتونا فسر للتافن أربعون حديثنا الإمام النووي wanda a yau shine halkan mu ta 20 kuma za mu tashi hadisi na 30 daidai a cikin wannan littafi wanda al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-hadithu 30 hadisi na 30 an abi sa'alabata an karbo daga Abu Sa'alaba al-Khushani a sunan shi shine Jursumi bin Nashir Jursumi dan Nashir radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata gare sa الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سامو شي kuma daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa qala manzon Allah sallama ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah madaukin sarki farada fara'ida ya farlanta farillai fala tudayyuha ka kutuzartar da ita wa hadda hududan ya kafa dokoki mana ya kafa iyakoki fala ta'taduha kar ku ketara ta wa harrama ashiya'a ya haramta abubuwa falatan tahikuha kar ku ketata wa sakata an ashiya'a yayi shiru daga wadansu abubuwa rahmatan lakum don jin kai gare ku gaira nisyanin ba don mantuwa ba falata fasu anha kar ku yi bincike daga gare ta hadithun hasanun hadisi ne kyakkyawa rawahu daru qutni ya ruce shi wa ghayruhu da wanin shi a wannan hadisi na 30 al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-hadithu 30 hadisi na 30 an abi sa'alabat al-khushani an samu shi daga Abu Sa'alabat al-Khushani a Jursum ibn Nashir shine Jursum dan Nashir radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare sa a wannan Abu Sa'alaba Jursum bin Nashir dinnan wato yana daga cikin shahararrun sahabbai kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci bai'atul ridwan wanda aka yi kinna a karkashin bishiya wanda a alqur'ani Allah madauki suke suka donan aya wanda an sani kamar yadda aka sani dai manzo Allah sallama ya zo wanda su mushrikai suka nuna cewa ba za su bari ya shiga makka ba a wannan lokaci saboda an yakin badar ne a irin bara to bana sai gashi yazo to suna ganin cewa abun kunya ne gare su a ce yazo wurin Ka'aba ya da wafi yayi abubuwan da zai lafiya lau ya fita matsayin kuma ga an yakin Badr bara duka waɗanda an manyan jagororin su duka su an kashe su a can to shine sai suka ganin cewa ai abun kunya ne suka nuna cewa ba za su aminta ba wanda an sani ga lokacin kanin hakan manzo Allah sallama ya aiki sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yaje ya gaya masu cewa ba yaki ya taho ba a yazo ne kawai ya umara ya koma saboda haka su kuma sai suka nuna cewa a sai dai ya bari sai bade Allah ya kai mana rai saboda haka ba zai to a lokacin da sayyidina Usman ya shiga can wajen sanar da su manzo Allah sallama ya aiko shi ba wai yazo yakin su bane to shine sai suka tsaya sayyidina Usman can ya dade su sai wanda har aka tunanin to koko sun kashe shi ne to shine sai sahabbai suna wa manzo Allah sallama mubai'a wanda za a shiga garin Makka idan ma har sun kashe na Usman to za a yake su ne kai tsaye to wannan bai'a din aka zo ana manzo Allah sallama mubai'a to lokacin da ana manzo Allah sallama wannan mubai'a din ne sai Allah ya saukar da wannan aya din a cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati Allah ya ce haƙiƙa ya yarda daga mu'minan nan lokacin da suka yi maka mubai'a ya rasulullahi a ƙarƙashin bishiya ƙarƙashin icen yaki nan to wannan sahabi Abu Sa'alaba Jursum bin Nashir yana daga cikin waɗannan sahabbai waɗanda Allah ya ce duk ya yarda da su waɗanda suka yi wannan mubayi'a din sannan wannan sahabi mai girma ya kasance ya kasance wanda ana cewa a lokacin wato yana sallah lokacin rasuwa shi kenan yana sallah aka karbi rayuwar shi yayin sujada yana sallah ta nafila wanda aka ce a lokacin yana da wata yata shi wadda ta yi mafalki a cikin bacci cewa babanta ya rasu tana falkawa da safiya ta waye sai kawai ta tashi tana tambaya ina baban nata aka ce ai yana can inda ya saba shiga yana ibada yana sallar shi lokacin ta shiga tana shiga sai ta isko shi a yayin sujada haka sai ta yi magana bai karba ba ko ta taba shi sai ya fadi shi ya rasu ne lokacin saboda haka yusar da yayin fati wannan sahabi watan Abu Sa'ala Bajrusum bin Nashirin yana sallah kuma yayin sujada a cikin sujada na Allah ya karbe shi sannan wannan sahabi an ruwaito hadisi kura 40 daga gare shi sannan a kasar Sham ne ya rasu a shekara ta 95 da hijira radiyallahu anhu to wannan sahabi mai girma daga gare shi aka ruwaito wannan hadisi wanda ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sarki farada fara'ida ya farlanta farillai don haka fala to zai uwa kar ku tozartar da wannan farillai ma'ana ubangiji madaukakin sarki ya farlanta abubuwan da suke farilla wanda dole ne kowa yayi na ibada ne da sauran abubuwan da Allah ya farlanta ga bayi baki daya to lallai ne waɗannan farillai da Allah madaukakin sarki ya farlanta kada a kuskura a tozartar da su ba dole ne a bi wannan farillai aiki da suwa saboda haka kuma waɗannan farillai wato kamar abin da ya shafi irin salloli guda biyar da aka farlanta a wuni sallar asuba azhar la'asar magriba isha'i kamar azumin watan ramadana a lokacin watan ramadana kamar aikin hajji a lokacin aikin hajji ga wanda ya samu iko zakka ga wanda ya samu iko wanda yake da wadata kenan wanda zai bada zakka din ko wanda ya noma abin noma wanda ya isa zakka to duka dai abinda dai yake dai farilla wanda Allah ya farlanta to duk ya shiga cikin wannan farada fara'ida din Allah ya farlanta wanda a farillai kamar yadda aka sani wato abubuwa wato shine an sani akwai farilla akwai sunna akwai mustahabbi akwai haramun akwai makruhi ko wannan shine jerin aka karanta usulul fiqh ko saboda haka wato farilla shine abinda dole sai mutun yayi wani bai dauke mu wani kaman salloli ka gani duk kudin ka da duk mulkin ka ba a yadda ka ba wani kudi ya je ya ma sallar azhar in tayi ba kai ba za ka yi ba a'a sai kai da kanka ake so kai haka azumi haka zakka da sauran duk ayyuka baki daya to kaga farilla kenan waɗanda suke wajibi ne kowa ya kiyaye saboda haka waɗannan farilla su ne Allah yake su ne manzo Allah yake faɗa Allah ya farallanta farillai fala tudayyuha ka kutozatar da wannan farillai haka dole mutum ya tabbatar da farillan na ya bi su da kyau yanda kuma Allah ya ce ayi hakan zaka yi su din to kaga farlanta farillai kenan sannan ya ce wa hadda hududan ubangiji madaukakin sarki kuma ya kafa dokoki wato ya kafa iyakoki shine wa hadda hududan ya kafa iyakoki wanda wato shine an sani can kamar yadda na faɗa cewa kaga akwai farilla akwai kuma sunna ko wato sunna shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata shi wanda ba ainihin yazo farilla bane daga ba farilla bane amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana aikata wannan abun sunna kenan kuma ana cewa mustahabbi shi kuma shine abin da wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa wani lokaci kuma bai mustahabbi kenan kaga shi ne na uku farilla sunna mustahabbi shi kuma farilla kuma ana sanya shi cikin wajibi a ce shine wajibi din sannan sai muharamun abin da Allah ya ce haramun ne wannan abu ne karara kar wanda ya kuskure aikata shi to wannan shine abin da yake haramun sannan shi kuma makruhi abinda in kai shi baka yi laifi ba amma dai an so garka yi din kawai to makruhi kenan to wannan wato su ne jerin waɗannan abubuwan guda biyar din to nan dai shi farilla na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana Allah ya farillanta abubuwan da farillai kada a kuskura a yi wasa da abinda farilla din na a tozutar da shi ya sannan wa hadda hududan ya kawo dokoki iyakoki kenan fala ta ta duwa gar ku keta waɗannan iyakoki in Allah ya ce abu kaza haramun ne to kada a kuskura a aikata shi shi yasa zaka ji alkurani Allah ya zana sai ko sai ce tilka hududullahi fala ta'taduha, wannan dokoki ne, iyakoki ne, Allah kada a ketara. Amma saboda dan adam da aljanu kokarin sai sun kai kansu a cikin wuta sai su ta tsallake tsallake sai an kai mutun ya fada wuta, don ita wuta da ma kocin ba a shiga ta kocin sai an wahala, don tsallake tsallake ne, dokoki ne na Allah. Tilka hududullahi fala ta'taduha, amma mutun ya tsallaka. Tilka hududullahi fala taqrabuha, mutun ya tsallaka. Haka haka sai mutum ya ta tsallaka tsallaka san haye kai kai ne, Allah ya kare mu. To amma aiki na aljanna sai kaga abu ne mai sauki, ayyukan kai ɗaya mai kyau amma alunka ma goma. Amma duk da haka mutum ba shi yake so ba, yafi son inda in yayi ɗayan ɗayan za a rubuta mashi, amma kuma sai ya taya mai yawa wanda har zai sa ɗaya ɗaya din har tarin jaya goma goma da ake lunkawa. To Allah ya mana jagora, Allah ya gafarta mana zunuban mu, ya ba mu ikon kiyaye dokokin sa. Alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wahadda hududan kinan fala ta'taduha. Sannan waharrama ashiya'a, ubangiji madaukakin sarki ya haramta waɗansu abubuwa. Fala tantahikuha, kar ku keta wannan al'amuran. Duk abin da Allah ya ce haramun ne, kar ka keta ka ce lalle sai ka aikata wannan aiki din. Domin inda ya Allah ya ce abu kaza haramun ne, to in ku haka aikata shi, to lalle kai kuma ƙarshe za a saka maka fa da wannan abun da ka aikata din mara kyau din. Saboda haka kaga kenan, ashe tun da ka sani in kai yi kanka ne ka yi ma, to shi abin da ya kamata kenan, wato mutum yayi kokari ya nisanta, saboda wannan dokoki da shari'o'in da aka kawo su ne waɗanda za a yi ma mutum hukuba da aka ce haramun ne. To su ne za a yi mutum hukuba idan ya aikata din. To saboda haka shine waharama ashiya kenan, falatin ta hukuba. Sannan wasakata an ashiya, ubangiji ya yi shiru ga waɗansu abubuwa, bai ce komai ba, ba a ce haramun ba ne, ba a ce halal ba ne, sai ya ce rahmatan lakum, ma'ana ba a ce wajibi ba ne, ba a ce haramun ba ne, rahmatan lakum, domin jin kai gare ku ku bayi, gairin siyanin ba don yamance ba shi ubangiji madaukakin sarki. Don haka ga fala tabhasu anha, kar ku yi bincike daga wannan abu. Hadithun hasanun, hadisi ne kyakkyawa. Rawahu Daruqutni, Daruqutni ya rubuce shi wa gairu da wani shi. To kaga anan wato shine nan Allah madaukakin sarki ya shirgo su afuwa, bai ce mana gawar suke ba, bai ce haramun ne su ba, bai ce kuma wajibi ne sai an yi ba. To su ne Allah ce, kuma manzo Allah ce, kuma ba dan Allah ya manci bane, a'a rahama ce. Domin in an ka ce komai, to lalle za a samu tsanani ga al'umma kenan, za su shiga cikin kunci da takura na dokoki su yi yawa. To sai Allah ya takaita al'amuran. Kawai dai abinda ka ji an ce maka haramun ne, nisanci ka bar shi kurum, ka aikata abin da an kace maka wannan farilla ne, kuma kai kokari ka aikata shi kenan. Wani bincike da wani kwakwale, wannan duk ba naka bane. In dai ba ka ji ƙarar gashi Allah ya ambaci abun ba, da wannan ne za ka gano. Shi yasa kaga a wata ayar, ko saboda don ka ai bincike ga irin waɗannan abubuwan, ka ji ubangiji madaukakin sarki yake faɗa, yana cewa wato ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. Ya kuma su imani, kar ku yi tambaya game da wasu abubuwa waɗanda in an ka bayyanar da su wa gare ku za su munana muku. To saboda me? Wato saboda kasancewar Allah madaukakin sarki, tunda ka ji ya shiru bai ce komai ba, to ba shi haka nan kawai, ka je ka aikata kullum in kana da bukata, tunda ba a ce maka kar ka yi ba, ko ba a baka umarni sai ka tai kai ba. Wannan ne yawan tambaya din da yawan kwakwalwar da sai ka san mi aka za wanda ba wani lamari ne na addinin ka ba. To wannan ƙarshe zai ja maka wata wahala ne, ko shi yasa mun yi hadisin da gabata ne, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kaga yawan tambayoyi na al'ummomin da suka gabata ta saba ma annabawan, kuma an gaya musu ga wanda yake saba shi ya halakar da su. To a takaice dai duk abin da Allah ya ce ya haramta, kawai ka bari din, abin da ba a ce kun yi ba, kuma shikenan, kawai kai shirin ka kai maka ne, ka je in kana da bukata ka je kai kurum. Wannan ne da shi zaka yana aiba ma'auni wannan hadisi sosai da gaske game da duk wasu al'amura da zaka isko ana tilgima kansu. Kamar yanzu misali, wasu na taro na addu'ar suna, a zo ayi addu'a ga shi wannan yaro da irin taron maulidi misali, da sauran masu kamar haka wanda aka tawada da wasu bid'a ne, ko ma a ce shirka kila, ko wani abu daban, masu kamar da munana dai, abubuwa masu muni, wanda karshe yanzu in ka tambaya mutum ya kawo maka aya karara a cikin Alkur'ani wadda ta faɗi ta kama sunan maulidi ta ce haramun ne, ko kuma aya karara wadda ta kama sunan a taron sunan ta ce maka haramun ne, ba ayar ha. In ka ce mai ya kawo maka hadisi karara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce a taro ayi maulidi haramun ne, bai da wannan hadisi, ko kuma a taru ayi addu'a ranan bakwai na yaro da aka haifa bai da wannan hadisi karar dai da sunan awdan abubuwan bashi. Iyaka fahimta ta ce zaka maka ko fahimtar nan cikin hadisin nan wannan muka wuce baya ko man hadasa fi amrina hadha ma laysa min fawaratun da wa kullu bid'atin dalala din nan duk dai mun yi bayani da cikakke game da wannan bid'a. Iyaka ce ka maka wannan hadisin sai ya sama fahimta ta kaga fahimta ta kuma ai ba hujja bace don dai shi ba annabi bane shi ya fahimta yayi shi gane yake wannan hadisi ya haramta mai su ga kaida amma ha ba sunan su ciki kuma fahimta ce kai tashi to ni kuma kaga masu modaji masu taron suna da sauran su kuma suna ta su fahimta da sun kai su ma wanda ya sa suka yi din to ashe shikenan sai kowa ta rike fahimta ta shi ya je kada yi kai kuma ya barka kai abinka shikenan kaga alal aqalli misali ga wadanda abubuwan da mun kazana kaman modaji ko taron suna ko dai wasu abubuwan da aka tarige gimu wani lokaci wasu su tata decision waya suna fada akan an yi wanda ba nasi karra akwai wanda ya hana ba kuma to karamci wadanga abubuwan baka ba su matsayi ba baka ba su matsayi baka ba su matsayin halal tunda Allah bai ci haramun ai ba baka da nasin da ai ci haka din in kuma ka kore ka ce ai ba nasi karra da sunan abun wanda Allah ci a tai ai to kuma ba nasi karra da wanda ya ci ya hana kuma muqaddala bisa ga haka misali an fahimta to sai nayi to kai mi annaka zo ka tuba balaba sai ka tambaya tunda an ci ka ai bincike Allah bai ci haramun ba ni bai ce kuma sai na ce nayi wajibi ne ba to sai nayi to mi ahujja ka na fada duniya kaga a takeice alal aqalli kenan wannan hadisi zai iya bada watan kabar mawlidi ya zama tsayin halal ko taron addu'a suna ko ne abu mai kama da haka din saboda me saboda ba a ci an hara ba in kuma an ga ce ana to ina ayat ko hadisin wanda ya fadi sunan abin karra amma ko kamar yadda aka yi da maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi radiyallahu anhu wato da wani irin waɗannan masu yawan bid'antar da kowa wanda yake cewa ai sai Shehu Dahir Bauchi yake ce mashi amma fa irin taron mawlidi da kuka cewa bid'a ne haramun ne irin su addu'ar taron suna da sauran abubuwa duk ya zano yace da fa Allah ne ya haramta abubuwan nan da mun ga sunan su a cikin alkur'ani karra da Allah ya fadi su to da duk abin da Allah ya haramta ya ga mana alkur'ani ko irin su watan amushi ko hurma alaikum da mai tatu wanda ma har zuwa ƙarshe duk Allah ya fada irin su matan da anka haramta a haraku hurma alaikum inda Allah yake magana kan watan matan da ya haramta duk ya zaro su alkur'ani da duka hurma alaikum ummahatukum wa akhwatukum shi ma zuwa ƙarshe da sauran da duk abin da halama yace duka mun ga su alkur'ani lalle ko da ko waɗannan mawlidi taron suna da sauran abubuwa da Allah ne ya hana hawa mun gani alkur'ani budar bakin wannan malami sai ya ce mashi wa Dar Bauchi ai abin da ya sabantan lokacin ba zo ba shi yasa ba a fade su ba shine Shehu Dar Bauchi radiyallahu anhu sai ya ce mashi a to kenan shi Allah bai san za a yi su ba halal shi yasa bai fade su ba subhanallah to saboda haka dai a cikin nan ka da alal aqalli bisa ga wannan zaka iya barin su matsayin halal kenan halal baka da lasin da zai hana ka kenan wallahu a'lam Allah ya mana jagora fi mutar da mu to wannan hadisi ne yake kyawa wanda Imam Darqutni ya roce shi da kuma wannan shi wanda kuma al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa al-hadithul hadi wa 30 hadisi na 31 an Abil Abbas an karbo daga baban Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata gare shi kala ya ce ja arajulun wani mutum yazo ila annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa fa kala sai yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dullani ala amalin ka nuna mani bisa ga wani aiki idza amiltuhu idan na aikata shi ahabbanillahu Allah ya soni wa ahabbanin nasu mutane su soni fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mashi izhad fid dunya kai gudun duniya yuhibbuka Allah sai Allah ya soka wa zahad fi ma inda nasi kai gudun abinda aka ga mutane yuhibbukan nasu sai su mutane su soka hadithun hasanun hadisi ne kyakkyawa rawahu ibnu majah ya rawace shi wa gairuhu da wanin shi bi asani da hasanatin da isnadi kyakkyawa wannan hadisi an karbo shi kamar yadda Imam An-Nawawi yace al-hadithul hadi wa 30 hadisi na 31 an Abil Abbas an karbo daga baban Abbas shine Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhu wanda wannan sahabi Sahal bin Sa'd As-Sa'idi an ce watan baban shi watan Sa'd kenan Sa'd As-Sa'idi yayi shiri zai je wajen yakin Badar
Allah ta sai kuma rashin lafiya ta kama shi sai ya rasu bai samu ya je wurin wannan yaki na Badar din ba. Lokacin shi Sahalu din yana dan shekara 15 ne shi kuma ainihin baban nashi ya rasu. Sannan an ruwaito hadisi ga shi Sahalu bin Sa'id din hadisi 188 aka ruwaita daga gare shi, sannan ya rasu a Madina a shekara ta 88, kuma an ce wasu kuma sun ce shekara ta 91 ne ya rasu. Wallahu a'lam, bisa daga sabanin malamai an ce kuma shine karshen sahabbai daga cikin sahabban da sun cikin sahabbai, to shine na karshe ga rasuwa shi wannan sahabi daga cikin sahabbai, an ce shine na karshe rasuwa daga cikin sahabbai radiyallahu anhu. To daga gare shi aka samu wannan hadisi wanda manzo Allah sallama yake cewa wanda yake cewa ja'a rajulun, wani mutum ya zo ila annabi sallallahu alaihi wasallama, zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. To lokacin da ya zo faqala sai ya ce ya rasulullahi, ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dullani, ya ce kai mani nuni ala amalin bisa ga wani aiki wanda shi wannan aikin nan kaga saboda kwadai ne na sahabbai radiyallahu anhum, wanda kokarin su ko wani lokaci wato menene abin da zai kusanta su da Allah madaukakin sarki, sannan kuma menene abin da zai nisantar da su daga azabar Allah bayan Allah kenan. Ko wani lokaci binciken alkhairi ko shine abin da dai zai amfane su kai, wannan kuma shine abin da ake bukata dama. Ba a so a ce kai kurin ko wani lokaci kai bincike abin da bai da wani muhimmanci ga addinin ka shi kadai ne kake yi, a'a, abin da ake so abin da yake da muhimmanci ga addinin ka shi kawai ake bukata ka nemi watan sanin shi, amma sai ka tijin tambayoyi marar ma'ana, mutum ya tambaya mi aka za kuma karshe abin da bai da wani amfani cikin addinin shi wanda shi kai ne ma yanzu da ya sani, kuma da ka ba shi lokaci in ka tambaye shi kuma ya mance abin da ya tambaya din. To kaga shikenan ya kamata wato mutum ya zama yana tambaya mai muhimmanci ga lamarin shi na addinin shi ko wanda zai amfane shi a rayuwarsa. To shine kaga sai yake roƙon manzo Allah, yake tambaya manzo Allah wani aiki, idza amiltuhu, idan ni aikata wannan aiki ahabbanillahu Allah ya so ni wa ahabbanin nasu ko mutane su so ni, fa qala sai manzo Allah ya ce mashi izhad fid dunya, to kai gudun duniya yuhibbuka Allah sai Allah ya so ka. Allahu akbar, nan manzo Allah ya dunkule mashi ko menene ne, wato wai ma'ana shine ya zama yana da gudun duniya, kar ya zama mai kwadan duniyar wanda duniyar za ta shagaltar da shi ya daga barin Allah, shi ne gudun duniya din wanda an sani kamar gudun duniya zuhud din da aka yi wato a shekarun can baya da suka gabata, wasu sun dauki abin da gudun duniya din nan shine mutum ya zama da riga daya ko wani lokaci ta tsuwa ta yagi ta yi menene, amma bai canzawa, bai sa kaya masu kyau, yayi kwalliya, yayi ado mai kyau sosai da gaske, baya cin abinci mai dadi da sauransu. In wurin kwanci ne ba zai kwanta wuri mai kyau ba, sai dai ya kwanta a ƙasa a kowane lokaci, ko ya dan gina dan rami ne dan kadan wanda zai dan kwanta wa haka dai kurum, sai ka isko dai ba wani watan jin dadi. To a lokacin shekarun baya da suka gabata haka aka dauka shine matsayin zuhudu, to amma daga baya wanda aka samu musamman a zuwan walana shakibam iyas radiyallahu anhu, wato sai ya ƙara karanta da duniya zuhudu a zuciyarki gurin duniya din, duniya gata ta zo din ta wasu kan to, amma kuma ba ita gaban ka ba, baka ka sa riga mai kyau amma rigar da kasa mai kyau kai kwata kwata zuciyar ka ba gare ta take ba, ka sani kawai dan me, saboda ado ne kai, kuma in Allah ya ma ni'ima ana so ga alamun ni'ima ga cikin ka, ko kuma kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya, alqurani halka Allah ya fada bai halamta abban jin dadi a duniya ba ga mu'mine ba, don su ma Allah ya ce ya fitar da su ba. To lokacin Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sai gashi ya nuna ma duniya cewa ai gurin duniya a zuciya yake, don ka sa riga mai kyau, in dai zuciyarka tana bata karkata ga duniya ba baka da matsala, don ka hawo mota mai kyau, in dai zuciyarka ba ta karkata ne ga wannan abun kawai ba, tana wajen Allah tana nan, wannan ba komai, don ka gina gida mai kyau shi ma matukar dai zuciyarka ba ta ta'allaka da shi bane, ta bar Allah ba, duk babu komai, ka sa riga mai kyau kuma ka ci abincinka mai kyau, duk komai ka yi mai kyau, wannan ba laifi bane matu, amma dai ka tabbatar da na halal ne abun shine kurun kaida, amma in dai halal ne shikenan ya halatta duk abin da zaka yi na jin dadi kai shi, wannan shine gudun duniya. Kaga a shekarun baya gudun duniya ka suka dauke shi a ci abinci mara dadi, a kwanta wuri mara kyau, ba a sa sutura mai kyau da sauransu, amma da saboda haka amma dai hakikanin gurin duniya to a zuciyin yake dan yanzu dan ka zama baka sa sutura mai kyau baka kwanci wuri mai kyau baka da gida mai kyau baka hawan mota mai kyau baka sa sutura mai kyau amma zuciyar taka kuma baka Allah take ba aikin manzan kai ba ba zuhudu kenan saboda haka zuhudu din nan hakikanin zuhudu shine lalle zuciyar ka ta koma zuwa ga Allah shi abun duniya koraya ta hudin bai shigaltar da kai kuma zaka yi amfani ma da shi kai aiki na Allah wurin ila zaka yi amfani da shi ka gina wurin da zai zama watan ko baka duniya za a ci gaba da rubuta maka matsayin sadakatun jariya ka gina wani gidan baki ne ka gina wurin karatu ne ka gina masallaci ne ka duk ko da menene wanda kai amfani da wannan abun kai to wannan abun addini ba za a amince da kai ba kuma ubangiji madaukin sarki ko yaushe ana rubuta maka lada ko da baka duniya din wannan shine gurin duniya din saboda haka to in kai haka nan Allah zai soka in ya zama kana gudun duniya shi zai ka ga wanda ka gudun duniya ma sai Allah ya ta kawo mai duniya shi kuma ba ruwa ne ba ya ta gaban shi ba kawai sai ya ta zubarwa to Allah ya ba mu gudun duniya shi zai ka maulana shabran radiyallahu anhu yanzu kudi na suke zuwa masu dimbin yawa miliyoyin kudi amma yanzu duk ana rarraba da su ba a zuwa da su ko ina radiyallahu anhu to wannan shine haka shi maulana shawar tijani radiyallahu anhu shi ma yake duka ko wani lokaci ciyarwa ne wanda aka ma haihuwa bai da abun suna ne waɗanda talakawa ne miskine ba su da abinci duk gidan shi suke zo suna cin abinci radiyallahu anhu to wannan shine in kana gurin duniya shikenan sai Allah ya baka watan jin dadin watan sai ya soka wannan shi yasa kaga lokacin da maulana Sheikh Laminu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yazo anan Zamfara anan zawo ya gusa yake jawabi cewa yace to mu ha muna zuwa kasar ku ne ba dan abun ku ba yace an sani duk wanda yake zuwa Kaulah ya sani mu kudi ka nema ba mu ka neman su ba saboda haka da ka guru ka bar duniya shikenan sai ka fuskanto ka din amma kai kuma sai ka ta amfani da ita kana jihar da ita can kana ayyuka na kai da shikenan ka huta to shine to sannan sai yace wa zahfi ma inda nasi kai gudun abin da aka ga mutane yuhibbukan nasu sai mutane su soka saboda haka da zalan mutum ya fahimce san da lalle ba don abu ne kake mu'amala da shi ba kuma kai abun shi ba shine gaban ka ba to sai kaga ko a waya in ka kira shi zai dauki maka dusa da ka kira shi amma da zalan mutum ya san kai kullun bala za ka yi gare shi taimaka man da kaza ina so in yi lalura kaza ban da kudi kaza sai kaga ma da ya hange ka tafi zai tafiya ta wada daga wani nan ga wani nan sai kaga kware kai yana kauce ma in ka kira shi a waya ba zai daga waya ka ba saboda me saboda yana ganin cewa za ka dora mashi wani aiki to da kai gudun abun hannun mutum shikenan in shi da kai shine ya dauka ya baka wannan yayi kyau za ka sai ka karba in kuma alƙawarin da yamma zai maɗin misali kila don tunatarwa misali kaman kila saboda yana da abubuwa da dama kana tunatar da shi din ne wannan ba laifi bane shi kuma amma in ka fahimci kamar akwai kuma matsala ka dame shi sai ka kyale shi sai ka bado ka rika kwadayen abin da aka hannuwan mutane da kai haka ne shikenan sai ka ga mutane kana ta mu'amala da manyan mutane wani wanda a gefe ma sai ya ci tunanin wani abu suka yi maka na alkhairi mai yawa amma alhali ba haka bane to kaga da kai haka nan kuma shikenan kuma kai kanka ba wani rini tsakanin ka da suwa sannan babu wani gori babu wani abu wannan ne tsakanin ka da suwa na rashin fahimta ko rashin kyautatawa sai a hadu a tsaya a yi gaisuwa mai kyau ka kira shi ya kira ka babu wani mamala amma da zalan mutum ya san kullun kowane lokaci kuka za ka kai me amma in kuka na larura ne ya kama wannan kuma ba laifi bane an sani larura tana iya kamawa wanda ya zama ba makawa ne sai kai wannan kuka ka nema din to wannan ba komai amma da ya zama sana'a ka shine kowane lokaci kai bala da roko ga waɗanda suke mawadata to wannan ba a son haka nan ka zama mai gudun abin da aka hannun mutane yuhibbukan nasu sai mutanen su soka hadisun hasanun hadisi ne kikkiawa rawahu ibnu majah rushe shi wagai ruhu da wani shi bi asani da hasanatin da isnadai kyawawa kamar da aka sani ibnu majah wato yana daga cikin malaman hadisi daga cikin littafin nan guda shida din nan sai ya hako sittu sahihin kinan go wato shine ana mai alkunya da Abu Abdullahi sunan shi Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Muhammad ibn Yazid a sunan shi Imam Ibn Majah din Muhammad ibn Yazid shi Majah an ce laqabin baban shi ne shi sai yake shi Ibn Majah shi Majah din laqabin baban shi ne ai fi Ibn Majah ne kuma watan a shekara ta 209 da hijira kuma ya nemi ilimi tun yana karami na hadisi tun yana da kurciya ya zo irin kasar Iraki, Hijaz, Misr, Sham da sauran garuruwa dai daban-daban kuma ya haɗu da manyan malamai kwarai da gaske wanda ya karatu gare su yana daga cikin dai watan yana bisa ga daraja da madaukakiya cikin ilimi kuma an ce a garin nasu na Qazwin wato shine malamin su na hadisi kuma malamin tafsiri ya rasu ne kuma a cikin watan 23 ga watan Ramadan shekara ta 273 da hijira rahimahullahu ta'ala, kuma an ce ya wallafa littafin da dama, iyaka dai mashhuri littafin da bayanne gare shi, wanda an ce ya wallafa littafi a cikin tafsiri da tarihi, amma dai mafi shahara littafin nashi shine Sunan Ibn Majah, kamar yadda aka sani, rahimahullahu ta'ala. Kuma za mu tsaya nan da yake lokaci yayi, muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba muna, kurakuran mu Allah ya yafe muna, Allah ya fahimtar da mu daidai, ba mu ikon gyarawa. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwan ku a cikin addinin musulunci, Sunusi Sheikh Ibrahim dan Malam Nasarawa Godal Zamfara, sai da Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.